Masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na ɗaya na amsoshin tambayoyin Musa Ishaku Abubakar daga Bauchi, mai son jin tarihin ƙasar Saudiya. To idan Malam Musa Abubakar na saurare, ga amsarka daga bakin masanin tarihin nan na cibiyar Arewa House da ke Kaduna, Najeriya, Dr. Salisu Bala, wanda ya ce,
ƙasar Saudi Arabia ƙasa ce wacce take gabas ta tsakiya. Kuma tana da mutane a kan miliyan 30,770 da kuma 374. Ita ce ƙasa ta 41 a yawa a duniya. Kuma kashi 90 cikin 100 larabawa ne, kashi 10 ne ake samun mutanen Afirka da Asiya suke zaune a cikin ƙasar. Sannan ita ce ƙasar Laraba mafi girma a yammacin Asiya. Sannan ita ce ƙasa ta biyu a girma a yawan jama'a a bangaren kasashen Larabawa, daga kasar Algeria mai mutane miliyan 39 sai kasar Saudi Arabia mai mutane miliyan 30. Sannan ita wannan kasa ta Saudi Arabia tana iyaka da kasar Jordan da Iraki ta bangaren arewaci, tana iyaka da Kuwait ta bangaren arewa maso gabas, tana iyaka da kasar Qatar da Bahrain da kuma kasar UAE wato Dubai kenan bangaren gabas. Sannan ta bangaren kudu maso gabas tana iyaka da kasar Oman. Sannan ta bangaren kudanci kuma tana iyaka da kasar Yemen. Sannan ita ce kasa tilo a duniya wacce take da gaba guda biyu, da gabar kogin Red Sea da kuma gabar tekun Fasha. Waɗannan sun hada da bangaren kasar Saudi Arabia. Sannan a tarihance kasa ce wacce ta kunshi yankuna guda hudu. Akwai yankin bangaren Hijaz, akwai bangaren Najdu, akwai bangaren Al-Hasa, akwai bangaren Asir. Waɗannan yankuna gaba ɗaya shi ne yankunan da Muhammad bin Saud ya tara su gaba ɗaya mai da su kasa guda a shekara ta 1902 bayan an kama yankin Riyadh, suka koma kasa guda ɗaya. Sannan a tarihance wannan kasa aƙalla akwai wurin shekaru 20,000 baya da suke nuna cewa a wannan lokaci akwai mutane da kuma wasu halittu a wannan yankin da kasar Saudi Arabia take a yanzu. Sannan kuma akwai abubuwa guda biyu da kasar ta yi fice da su wanda ya ja hankalin mutanen duniya suka san ma da akwai kasar. Abu na farko a karni na 7 shi ne wanzuwar musulunci. Zuwan musulunci ya nuna cewa ina ne kasar Saudi Arabia take. Kasar ta zauna ƙarƙashin mulkin Ottoman, daular Uthmaniyya kenan. Ita ko Ottoman a lokacin tana ɗaya daga cikin manya-manyan ƙasashe masu fada a duniya, ma'ana world super power kenan. Kuma aka tashi yin yakin duniya na farko a shekara ta 1914 sai ya kasance kasar Jamus ta nemi goyon bayan kasar Ottoman. Kasar Ottoman sai ta mayar ma kasar Jamus baya. A wani lokaci da kasar Ottoman ta mayar ma kasar Jamus baya, bayan kasar Faransa da kasar Ingila sun haɗu suka zo suna neman yadda za su yi su ruga da kasar Jamus, to sai ya kasance sun yi amfani da wata hikima. Suka yaudari wani sarki da ke cikin kasar Saudi Arabia. Shi wannan sarki yana kontrolin wani yanki ne na cikin kasar. Shi kuma yana kyamara kidar Wahabiyanci a wannan lokacin, kuma baya tare da waɗanda suke ƙoƙarin kama wannan yanki gaba ɗaya. To daga baya kasar Faransa da kasar Ingila sai suka kwaɗe tama shi Hussein bin Ali cewa sun yarda da abin da yake so, amma shi ma yarda da abin da suke so. Ya taimaka musu wurin haɗa ƙarfi da ƙarfi don a ruguza kasar Ottoman don ta daina goyon bayan kasar Jamus a yaƙin duniya na farko. Su kuma za su goyi bayan shi wurin kafa kasar daular Larabawa guda ɗaya haɗaɗɗiya gaba ɗaya, ta haɗe kasashen Larabawa nan gaba ɗaya. Sannan kuma za su raba shi da mulkin zalunci da kasar Ottoman take ma kasar Saudiya a wannan lokaci. So daga baya sai ya kasance ya ba su goyon baya shi Hussein bin Ali. Bayan ya ba su goyon baya, sai daga baya da aka yi nasara sai suka ji goyon bayan Hussein bin Ali, sai suka janye masa. Bayan kasar Ottoman ta ruguje, yaƙin duniya ya zo ƙarshe a shekara ta 1918, shi kenan sai suka manta da shi, sai suka bar shi aka zo aka riga shi gaba ɗaya. Sai wani yana daga cikin ɓangaren tarihin wannan ƙasa mai albarka. Wani shugaban Ottoman ana ce masa Salim na daya a shekara ta 1517 shi ma ya mulki yankunan kasar Saudi Arabia ya hada da Makka da Madina da Hijaz da Asir da Al-Hasa dinnan duka wayannan yankuna sun zauna karkashin mulkin Ottoman a wannan lokaci sannan a shekara ta 1744 lokacin da aka kafa daular Saudiya ta farko a nan bangaren abin da ya shafi yankin kasar Riyadh akwai Mustafa na hudu shi ne shugaban Ottoman a wannan lokacin to a wannan lokaci shi Muhammad Mustafa na hudu sai ya umarci Muhammad Ali Pasha wanda shi ne gwamna na Ottoman a kasar Misira yana mulkar kasar Misira da ta bangaren Libya da sauransu a wannan lokaci sai ya umarce shi ya ce ya tura a je yankin da waɗannan mutane suke na kasashen Saudi Arabia a tabbatar da an dawo da wannan yanki gaba ɗaya karkashin mulkin Ottoman turawan Ingila da na Faransa sun bi taimaka ma Hussein bin Ali dinnan suke shikenan sai mulkin gaba ɗaya ya dawo karkashin Ottoman a wannan lokaci kuma a shekara ta 1891 akwai wanda ake kira Al-Rashid shi ma sarki ne da yake mulkar wani yanki na kasar Saudi Arabia shi ma a lokacin ya fafata yaƙi da Ali Saud a inda ya kada mutanen Saudiya da sarkinsu gaba daya suka tashi gaba daya suka bar kasar suka koma kasar Kuwait a wannan lokaci na shekara ta 1891 aka kada mulkin kasar Saudiya ya bar hannun Ali Saud ya koma karkashin Al-Rashid amma daga baya a karni na 20 sai aka samu a shekara ta 1902 akwai sarki Abdulaziz na Saudi Arabia sai ya dawo ya baro Kuwait sai ya dawo Riyadh zaman shi ke da wuya da dawowar da Riyadh sai ya haɗa gwiwa da waɗanda suke bin aƙidar wahabiyarci da waɗansu da ake kira Ikhwan sai ta haɗa ƙarfi da ƙarfe a ƙarƙashin wasu jagorori guda biyu na farkonsu akwai Sultan bin Bajjad al-Kutaybi na biyunsu akwai Faisal al-Duwaij waɗannan mutane guda biyu manya-manyan dakaru ne na soja da suka jagoranci dakarun da suka je suka ruguza mulkin Al-Rashid suka dawo da mulkin kasar Saudi Arabia a ƙarƙashin shugabancin Ali Saud gaba daya wanda shi sarki Abdulaziz bin Saud ya mulki ya dawo hannun shi gaba daya ya tabbata so a wannan lokaci ya kama kasar Hijaz ya kama sauran yankin Najd da sauran yankuna da suke ƙarƙashin wato mulkin kasar wato Saudi Arabia to sannan a shekara ta 1916 a lokacin da turawan mulkin mallaka na Faransa da na Ingila suka bar kasar Saudi Arabia gaba daya daga baya da aka samu mai sai ra'ayin su ya dawo ya karkato kan kuma kasar gaba daya a lokacin ne suka tsaya sai daka suna kokarin yadda za a yi sai sun samu abin cewa a cikin wannan kasa ta an yi jijiniya a yi 20 ga watan Mayu na shekara ta 1927 tsakanin wato kasar Ingila da sarki Abdulaziz na Saudi Arabia dangane da abin da ya shafi bangaren yankin Najd da kuma bangaren kasar yankin Hijaz da ke karkashin mulkin Saudi Arabia a yanzu a wannan lokaci yarjejeniyar da aka yi shi ne za su yarda sun amince shi sarki Abdulaziz ya ci gaba da mulkar wannan yankuna gaba daya yadda yake ne sannan na biyu za su ci gaba da kare manufa ta kasashen gabacin duniya bisa da wani bukata ta taso irin wannan a shekara ta 1932 aka tabbatar da dunkulalliyar kasar Saudi Arabia karkashin mulkin Ali Saud kamar yadda muka ambata a baya cewa akwai yakuka da aka yi a waɗannan yankuna na kasar Saudi Arabia don jawo waɗanda ba sa karkashin mulkin su dawo karkashin mulkin Ali Saud kuma mun ambaci waɗanda suka karɓi mulkin bayan shi sarki Abdulaziz ya yi kaura bayan ya rasu a shekara ta 1953 amma dai ya taka muhimmiyar rawa wurin kafa haɗaɗɗiyar daular kasar Saudi Arabia ta hanyar yaƙe-yaƙe da dawo da ƙananan ƙabilu cikin wannan yanki na kasar Saudi Arabia.
To Dr. Bala ba mamaki zai so ya san ko mecece alakar wahabiyanci da salafanci tunda yake ya san duka dai yan sunni ne kuma suna da alaka da Saudiya.
Alakar wahabiyanci da kuma salafanci kusan abu ɗaya ne. Shi wahabiyanci aƙida ce wacce Muhammad bin Abdul Wahhab ya dasa a ƙasar Saudi Arabia. shi kuma an haife shi a shekara ta 1903 sannan ya rasu a shekara ta 1892 a lokacin da ya zo yana bin aqida ne irin ta Ibn Taymiyyah shi Ibn Al-Qayyim al-Jawziyya wanda Ibn Taymiyyah an haife shi a wani gari ne da ake kira Harain ranar 26 ga watan Satumba shekara ta 1328 kuma ya rasu a Damascus to shi Muhammad bin Abdul Wahhab yana da aqida irin tasu wadanda suke sukar wadanda a tunaninsu abubuwan da suke yi a musulunci ya saba da ka'idar musulunci misali kamar ziyarar kaburbura misali kamar abubuwan da suka shafi wasu abubuwa da suke tunanin bidiyoyi ne shi ana su fahimtar to ya bi wannan aqida ya kuma dace wannan aqida akan ta aka yarda ji ne a tsakanin shi da Muhammad bin Saud lokacin da ya jawo shi cikin kasar Saudi Arabia suka zauna yake to tunda an kore shi a cikin zai zama nan amma bisa Arabia da zai yi da wani abu ya taba mulkin shi da shi kuma zai yi da wani abu ya hana shi yada aqida shi ba to haka ake haka tafi haka ake yada aqidan haka kuma abubuwa suka ci gaba da wakana a tsakanin su su kuma waɗanda ake kira kamar salafawa su kuma daga salafus salihina ma'ana wato in an ce salaf abin da ya gabata malamai da suka gabata salihai na kwarai to wai su kura aqidar su da rayuwarsu ta musulunci su akan waɗannan aqidu akan tsarin rayuwar salafus salihin magabata waɗanda suka gabata can suka shude a zamanin dada can to su kuma wahabiyawa su ma nasu turbar kenan amma in salafus salihin abin da suke cewa shine a koma a dinga bin aqida irin ta Muhammad bin Abdul Wahhab a koma a dinga bin aqida irin ta Ibn Taymiyyah kuma dinga tana gida irin ta su Ibn Al-Qayyim al-Jawziyya to wadannan aqidu nasu shine suka dunkule shi suka sama musu sabon suna suka koma salafu salihina shi ya sai a ce wani da salafi ne ne ya sai a ce wani ba wahabi ne saboda ba su san a danganta su da wahabiyancin to sai sunan ya canza sai suka koma ana cewa wani da salafi ne za ka ga ana cewa wani as-salafi ya danganta kanshi da wato salafiyya
to sai a kasance da mu makon gobe dan jin kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansoshin tambayoyi kan tarihin ƙasar Saudiya yanzu a madadin Dr. Salisu Bala da wanda ya hada mana sautin da injiniyan mu na yau ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon gobe